jami'ai sama da 1000 da ke karkashin hukumomin birnin Yamai ne yake fama da wannan matsala ta rashin albashi wadanda a cewar su marabin su da samun biya tun a watan Yuni 2016 saboda abinda ma'aikatar magajin gari ta kira rashin kuɗi a aljihun gwamnati. Rashin fahimtar da aka samu tsakanin ma'aikanta da shugabannin kungiyar Sakoten ta jami'an Meri a tantaunawar su ta baya-bayan nan ta sa shugabannin kungiyar Kwadagon kiran taro don sanar da magoya bayan su halin da ake ciki domin sake duba ta inda za su bullowa wannan matsala. Malam Hassan Jawando Usman na daga cikin shugabannin kungiyar Sakoten.
To lalle wannan rakon da kin da presidenti ko sai da governor ne ba ta bada wata armashi ba. Tunda dai mu niyan mu da muka tsaye don a samu wani abu ko a zo a biya ma'aikata mai zama kamar yadda muka gane dai abin kamar har wata guda ne orke mu wata bakwai ne muke bin su. To cikin wata bakwai an baku wata guda ba ta yi ba, mun ce su yi kokari a nemi ko da wata uku kuma sai muna sirsuwar ga grafikin. To sun nan zuwa kaɗan an sun kawo wata uku babu laifi muna iya ajiya mu yi aiki. To shi yasa muka kirawo duka ma'aikata mu kwatanta musu bakon cikin da muka yi da prime minister.
A ƙarshen wannan taro ɗaukacin ma'aikatan na Meri da suka haɗa da masu aiki a office da masu gadin makwantai da masu aiki a mutuware da masu ayyukan tsaftace gari da sauransu sun yanke shawarar ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙar su ta cimma ruwa.
Yanzu mun aje preview da grave na thank you Yulendi Ovandredi mardi mun aje ni deposer demande de mars daga ville de Jamais zuwa ministère de l'intérieur sun yarda in Allah yarda kuma in ba ai akwai da mars kin ba da grave kin tanana.
Ko a makon jiya jami'an ma'aikatar magajin garin na Yamai sun gudanar da yajin aiki haɗe da zaman dirshan wanda ya sa hukumomi suka kira su don tantaunawa sai dai an watse baram-baram. A watan Oktoban da ya gabata wasu kansilolin majalisar mashawartan birnin Yamai sun shigar da takardar buƙatar tsige magajin garin Yamai Hassan Saidu daga mukaminsa saboda maganar nan ta rashin biyan albashin ma'aikata, sai dai daga bisani sun janye wannan buƙata bayan tsoma bakin gwamnan jiha. Yanzu haka da dama daga cikin waɗannan ma'aikata sun fara fuskantar hushin masu gidajen haya da dai wasu matsaloli na rayuwar yau da kullum. Domin warware wannan matsala hukumomi sun zo da shawarar biyan bashin albashin ma'aikatan da filayen gini, sai dai ƙungiyoyin ma'aikatan suka ce wannan shawara bata kwanta musu ba saboda a cewar su waɗannan filaye ba za su yi wata darajar kirki ba a kasuwanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.